Canada.
Gari Hawaii, yau ba wani wai waye. Na san kun gane, gayu na da gauraye. Arewa ku tashi, ku sake layin wawaye. Ku biyo na baya, ku shiga zuga na gwanaye. Manyan mata,
hey, an sha package
sun dau wanka.
Yeah, my time.